This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sun sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Ga kuma cikin labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada lambobin karramawa mafi girma ga sojojin da suka nuna jarumtaka da sadaukar da kai a fagen daga, da kuma lambobin girmamawa na mazakuta ga wasu da suka sadaukar da rayukansu wajen kai dauki domin ceton wasu. Waɗanda suka karbi lambobin karramawar su ne tsaffin sojojin da suka fafata yakin Korea da yakin Vietnam. Sai dai idan ka ɗaya mutum ɗaya kacal daga cikin su, dukkansu sun sami lambobin karramawar ne bayan mutuwarsu. A wani biki da aka gudanar a fadar White House a jiya Juma'a, a wani bikin na daban kuma, Biden ya karrama mutane takwas da suka nuna jarumtaka wajen kokarin ceton rayukan mutane. Sun ko hada da jami'an tsaron da suka mayar da martani ga wani dan bindiga da ya kashe mutane shida a ranar 27 ga watan Maris na shekara ta 2023 a makarantar The Covenant School da ke Nashville ta jihar Tennessee. Wani sojan da ke da babban mukami wanda ya mutu a fashewar wata motar Tesla a hotel din Trump da ke Las Vegas ta nan Amurka, ya bar wani sako da ke cewa ishara ce ta kiran fadakarwa kan dimbin matsalolin kasar. Jami'an bincike sun fada a jiya Juma'a cewa da alama Matthew Levelsberger dan shekaru 37 daga Colorado Springs ta jihar Colorado ba shi da wani mugun nufi zuwa ga zababben shugaban kasa Donald Trump. Yan sanda sun ce Levelsberger ya kuma rubuta a cikin sakon cewa yana buƙatar wanke ruhinsa daga rayukan da aka rasa na mutanen da ya sani da kuma nauyin rayukan da ya sanadiyar rasawa. Fashewar motar ta ranar farko ta sabuwar shekara ta haifar da ƙananan raunuka ga mutane 7, amma kuma ba kusan ba ta yi wani barna a hotel ɗin ba. Iraniyawa masu adawa da shugabannin mulkin Islama na ƙasar su da suka kwace mulki a lokacin shugabancin Amurka na Jimmy Carter sun bayyana ra'ayoyinsu game da mutuwarsa yana da shekaru 100, tare da su kan lamirin gagarumin tasirinsa kan Iran da kuma wasu ra'ayoyi na yabawa da ayyukansa bayan ya bar kujerar shugaban kasa. A cikin shirin On the Line na sashen Fasha na muryar Amurka kai tsaye a ranar Litinin, dukkan mutane 12 da suka yi sharhi a cikin shirin ta waya da kiran bidiyo da saƙon murya sun cikakke kata inda suka zarge shi da baiwa jagoran juyin juya halin musulunci na farko Ayatollah Khomeini damar kwace mulki a shekarar 1979. 11 daga cikin masu sharhin 12 da suka yi tsokaci a cikin shirin sun kira ne daga Iran, yayin da sauran ɗayan ya kira daga Amurka. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata tawagar jami'an tsaro daga Guatemala da El Salvador sun isa babban birnin kasar Haiti a jiya Juma'a domin karfafawa aikin da Majalisar Dinkin Duniya ke marawa baya da aka daɗe ana samun tsaikonsa na maido da tsaro a rikicin da ya ɓarke tsakanin ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai. Sabbin dakarun sun haɗa da na ƙasar Guatemala 75 da 'yan El Salvador 8, a cewar jami'an sadarwa na rundunar. Shugabar gwamnatin riƙon ƙwarya ta Haiti Leslie Voltaire tare da Prime Minister Alex Didier Fils-Aimé da jakadan Amurka Dennis Hankins sun yi marhabin da sojojin a filin jirgin saman Port-au-Prince, kamar yadda gwamnatin ta riƙon ƙwarya ta Haiti ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafukan sada zumunta. A cikin watan Nuwamba, shugaban ƙasar Guatemala Bernardo Arevalo ya yi alkawarin aika sojoji 150 watanni 3 bayan alkawarin da ya yi a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa Majalisar Ɗinkin Duniya na aikawa da dakaru da ba a bayyana adadinsu ba tare kuma da kayan aiki. Kamfanin Apple ya amince ya biya kuɗi dala Amurka miliyan 95 domin sasanta ƙarar da ake zargin kamfanin mai na'urorin leƙen asiri da yin amfani da na'urar sauƙaƙa amfani da waya ta Siri domin satar jin maganar mutane masu amfani da wayoyin iPhone da sauran na'urorin zamani na kamfanin. Matsayar da aka gabatar a ranar Talata za ta sasanta karar da ta shafi zargin cewa kamfanin na Apple ya saita na'urar tasiri da gangan domin ta rika nadar tattaunawar mutane ta hanyar wayoyin salula na iPhone da sauran na'urorin da aka sanya musu ita tsawon fiye da shekaru 10. Idan an amince da sulhun kuma dubun dubatar masu amfani da wayoyin salula na iPhone da sauran na'urorin Apple daga ranar 17 ga watan Satumban shekara ta 2014 zuwa karshen shekarar ita da ta gabata za su iya gabatar da kara. Kowannen su kuma zai iya samun karbar kuɗi da za su iya kaiwa har dala 20 akan kowace na'ura mai manhajar siri.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Yanayin aiki daban-daban ke kina kire sai yanayin da yadda abin yake canji-canji ne.
To ai shekara lafiya.
A lafiya kallo alhamdulillah ga mu kuma mun shigo sabon shekara malama gari barkamu da shigo sabon shekara.
Mako da ya shige muna cewa sauran mako da yau kuma a cikin ikon Allah ga mu nan muna shekara ta 2025 na sanyin nan kamar ji
Allah ya gaskiya ne.
2025 aka shige ta.
Haka ne gaskiya malama Grace mun ƙara tsufa mun rage kwanaki.
Haka ne idan inda rai da lafiya ba a ganin nisan shekaru.
A gaskiya kan.
Nisan kwana to Allah ya sa wannan shekara ta 2025 da muka shiga a cikin ikonsa ya sa ta kasance shekara mai dimbin alheri a gare mu duka.
To amin summa amin malama Grace.
To na sanye na cikin alkawali.
Da cikawa ba.
To zabili daka ba dogon bayani.
Eh gaskiya zamu ba wa masu sauraron mu dama saboda su ma su dama.
Aka to ga gaishe-gaishen sabon shekara daga ma'abota wanga shiri.
Kuma yadda muka yi alkawari ba.
Haka.
Assalamu alaikum gidan radio BOE muryar Amurka. To da farko suna na Lawal bin Hanbali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina yi ma dukkanin ma'aikatan ku fatan alkhairi. Bayan haka ina gaida Ibrahim SD Kusfadare Ibrahim Salisu dan Kaduna, Aliku Auta kafinta Ado Salati goma ga Annabi Radio Mahmudu Salisu Kauran na Buda, Isa Lawal Gebgir magadan garin Girgir, Filwanu mai akwai Bodinga, Adam Yusuf Basa Jamilu Musa Saban Layi, Shehu Adamu Urijau, Adam Yusuf Basa Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rijau, Aisha Lawal bin Hanbali MK dan Sulba Sulkoto, Maimuna Aliku Auta kabinta Rabla Kwamara Isa Muhammad Agurmaki, Anti Diresi BOE Hausa, Baba Yakubu Makeri BOE Hausa, Murtala Faruku Sanyin na jihar Sokoto BOE Hausa, Rokayya Bashi BOE Hausa, Yakubu Rugun Meri Usman Mani kama Eroro Tuntua Usman Damfala Nimara Raba Yaburi Abubakar Maiduya Adari Alihadan Kari Diriba BSC FM Adari Yahaya Danu Adari Musa na Chale Muhangi Baku Umara Kandulo Bakar Nazifi Ibrahim Rukal Mara Chagari Lokal Godiya ne kai muryar jama'ar muryar America BOE Allah ya bar dumin ci gaba dai naku mai sauraron ku Lawal bin Hanbali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya nagode
assalamu alaikum mai magana Usain dan gotaka rasuwa daga jihar Yobe da yake mun shigo sabon shekara ta 2025 lafiya Allah an gaje ka hada mu da alherin da ke cikin ta shirin da ke cikin ta kuma Allah an gaje ya kare mu zan yi amfani da wannan dama wajen mika dubin gaisuwa ta zuwa ga Ado Salati goma ga Annabi Rajab da Yahaya Abubakar Karfuma numfashi da Usman Kasim Kirangin na Arewa da Adam A Adam Gashuwa da Alhaji Umar Foye Ba Gashuwa da Bubu Megora Gashuwa da Garba Sabiola Gashuwa da Muhammad Salisu Kauran na Moda da fatan za a gudanar da abubuwan da yake cikin wannan shekara 2025 lamun lafiya Allah an gode kan na mana ita karshen ta lamun lafiya nagode ne na Usain dan gota karasu Allah ku tashi lafiya
sunana Haruna Muhammad Kasana filin abari ya huse ina taya ku da kai mai suware na da ke mai ji na daidai wannan lokaci da ku ma suwaren wannan shiri na abari ya huce a duk inda kuke a daidai wannan lokaci ina taya mu murnar shiga sabuwar shekara ta 2025 cikin kwanciyar hankali da lumana ina mana fatan alheri a duk inda muke hakika shekara ta 2024 ta huce kuma mun fuskanci kalubale kala-kala mun ga abubuwa na tashin hankali na ban al'ajabi da abubuwa da dama wanda ba mu ji dadin su ba saboda haka ina fatan Allah ubangiji ya sa ni muka shiga wannan sabon shekara ta 2025 lafiya mun yi ban kwana du'a can tashin hankali da wancan fitaccu da muka gani a shekara ta 2024 ta huce kuma zan amfani da wannan dama a yin kira da musulmai da kirista da kowa ma a duniya mu ci gaba da yi mu kasashen mu addu'ar fatan samun zaman lafiya da samun shugabanni na gari masu san ci gaban kasashen mu da ci gaban baki daya da fatan za ku tashi lafiya filin abari ya huce sunana Haruna Muhammad Kasana
Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru dake jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah mun shiga shekarar 2025 kuma fita daga shekara 24 kuma muna fatan wannan shekara ta kasance mana cikin nasara da zaman lafiya da ci gaba. Allah ya kawo mana ci gaba mai dorewa ga san mu Najeriya da dukkan kasashen Afrika. Zan yi amfani da wannan daman gaida daukacin ma'aikatanku musamman masu gabatar da wannan shiri na abari ya huce. Ina gaida abokin Isa Garu Lawal mai fili, ina gaida Ibrahim Lara Gafta, ina gaida Aliyu Sarkin Yaki da ke can Nima, ina gaida Baba Gana Allaji Loce wacce kan Baba Gana Allaji Dabuwa Unguru, Buhari Yahaya Unguru, ina gaida Atiku Dan Yaraba Barbarejo, ina gaida Aliyu Dan Fulani Maradawa, ina gaida kowa da kowa mai sauraron kafofin yada labarai mutanen mu na jamhuriyar Nijar irin su Mamman Sani Dauda Cinwaza, Suware Malam Bare Brezuwa dake kasar Libya, da mutanen kasar Ghana da Kamaru da ma dukkan sassan duniya. Ina godiya. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru. Allah ya sada mu da alheri.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yahuza Abubakar Gora daga garin Kumbar Gwando jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Mun gode muku da dama da kuma mu ta mu mika gaishe-gaishen barka da sabon shekara. Dan amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ku masu gabatar da wannan shirin, wato Grace Alheri Abdu, Baba Yakub Makeri da kuma Murtala Faruku Saina. Sai gaisuwa ta musamman zuwa ga Muhammadu Lalu da Dabi mai kwamfuta mai yamma, sai Ali Kwauta kafinta Yelwa, sai wato Zaki Sodangi Duma da Bawa Abdullahi Maska. Haka zalika ina gaida wato Muhammadu Fulu Kebbi Rilwan mai Kwabo Dinga da sauran lokacin masauranku da kuma lokacin mutanen garin Managora mai yaƙi Gondo jihar Kebbi. Na gode.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Filin habari ya huce. Sunana Muhammad Salim Kaura Namu daga jihar Zamfara. Da farko ina gaida babanmu Daji Baramasi limami ko masallacin Malami na Kaura Namu da Khalifa Abubakar Ashiku mai suna Malam Babba, da kuma yan uwansu baki daya. Sai kuma ina gaida Liman Sani Bingiri mai walda Kaura Namu da Dr. Nafi'u mai maganin Radio Kaura Namu da Malam Abu Kaura Mutu Abun Tsoro ne Kaura Namu da Honorable Hafiz Balarabe Gusau, Nasiru Musa Arabka Radio Nigeria Pride FM Gusau, da kuma ainihin Malam Sharahu Ismail Gidan Ajin na Kaura Namu da kuma ainihin wato Baban Yusara Gusau. Ina gaida Alhaji Jafaru Bayan MTD Kaura Namu da Allah ya yi sadan walharin da ke cikin wannan shekara. Nagode Muhammad Salau Kaura Namu da Baba Abdul Samad.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Abdul Umar Mado, wanda aka fi sani da Abdu Company, shugaban wata karamar kungiya ta haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Nijar. BOI Hausa, ina gaida dukkanin ma'aikatanku musamman Grace Alheri Abdu da kuma Baba Yakubu Makeri da Sanyinna da kuma dukkanin ma'aikatanku da masu sauraronku gaba ɗaya. Sannan kuma shirye-shirye na abari ya huce da ya gabata na wannan shekaran ba shirin da bai kayatar da ni ba, musamman takaddama da ake yi tsakanin Fulani da Bare-bare gaba ɗaya sun kayatar da ni. Sannan kuma ina neman ku bani dama in yi ta'aziyya akan babban rashi da muka yi na wannan shekaran, wanda muka rasa sarkin garinmu wato Kacal Mahmudu Abba Kyari sarkin Komadugu, wanda ya rasu a sanadiyar hatsarin mota wanda aka yi janayizar shi ranar La'adi 16 ga watan Disamba ɗin da muke ciki. Muna mika ta'aziyyarmu da iyalansu da gaba ɗaya, musamman Honorable Bulu Mahmudu da sauransu da kuma dukkanin 'yan Difa. Muna mika ta'aziyyarmu, Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta. Sarki mutum ne mai haƙuri da jama'an shi da kuma jajircewa akan jama'an shi. Muna fatan Allah ya ba su juriyan haƙurin rashinsa, mu kuma Allah ya musanya mana da sarki mafi alheri a gare mu gaba ɗaya. Biyoyi a tashi lafiya. Sunana Abdu Umar Mado, wanda aka fi sani da Abdu Company, shugaban wata karamar kungiya haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Nijar.
Assalamu alaikum muryar Amerika, mai magana Umar Mala Ali, shugaba kullum muryar Arewa Dogon Nuji a cikin jahohin Niger. To da farko ina gaida Abdu Kasko wanda shike a birnin Tawa, akwai Dahir Ribidal wanda shike shugaban kullum ne na birnin Maradi, akwai Zubairu Marbatullah a birnin Zandar, akwai Dodo mai naman kyangayu a Bala mai kumanda, akwai Alasan Tayar San Problem. To duka ina muku barka da sabuwar shekara wannan mai kamawa, Allah shi mai mai tamu da Allah mai shi muryar Amerika. Duka ina gaida duka ma'aikata na wurin aika BOA. Na gode mai magana Umma Mala Ali, shugaban kullum muryar Arewa Dogon Nuji a cikin jahohin Nijar.
Shekara kenan to haka kuma bakon da karaka ya dawo shi turakin jengebe yau shi ma
ai turakin jengebe shi zai bude mana sabon shekara yau yau shi Allah bani shi na farko na shekaran mu yau
aifuwa to muna godiya kwarai da turakin jengebe
assalamu alaikum sashen Hausa na BOA tare da sauran jama'a mabuta wannan shiri na abari ya huce filimu mai farin jini mai maganin hawan jini ina yi wa sauran al'umma da dukkanin mabuta wannan shiri sauran al'umma baki daya murnar shigowar wannan shekara ta miladiya ta 2025 wato labarin mu na farko a cikin wannan shekara shine labari mai taken ban kwanan dan Sakkwato da madaminsa a Borno. Wato wani basakwace ne a zamanin da lokacin da ba abubuwan hawa na sufuri sai dai tafiya ƙasa ko jakuna da dawaki da raƙuma. To wannan basakwace sai yadda ki gari tun daga Sakkwato ya taka da ƙafa har zuwa Borno wajen neman karatu. Kasan basakwace ba kisa yana zuwa mai da hankali wurin karatu kankace haka dan lokaci kadan don Sakkwato ya sauke sai yasa ranar da zai dawo gida Sakkwato lokaci yayi aka zo wajen malam sai ban kwana da malam aka tara sauran almajirai da sauran jama'a aka yi wa dan Sakkwato addu'a sai dan Sakkwato malam ya tambaye dan Sakkwato ya ce to dan Sakkwato dade kuma saduwar mu sai washi kuma dan Sakkwato ya shiru bai ce komai ba malam ya ce a Sakkwato kai shiru baka ce komai ba ina tambaya kuma dade sai washi kuma saduwar mu dan Sakkwato sai ce to Allah shiga wata malam ina ganin saduwar mu sai dai lahira ko malam ce subhanallahi sai lahira dan Sakkwato ya ce eh to tunanin da nake da ma na tsaya na diba Allah shiga wata malam kadibi ni san Sakkwato da Borno ke kai dai waɗanga almajirai da an gare ka ba ka barin suka ta Sakkwato saboda ni ji kuma abin da zaka bi da tabbarin tun da Sakkwato na karatu na riga na samu ba ni zamanin sake dawowa Borno kuma don haka ina ganin gamon mu sai dai lahira ko to wannan shine ainihin wato ban kwanan dan Sakkwato da malamin sa a Borno.
Allah ya ba mu a shin mala Allah ya
Abinda lafiya za ta ci a wannan shekara ta 2025 da cikin ikon sa ya nuna mana da alheri.
A birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunma ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.
Allahu ne masani na na bar rabbana lamarin sa shi ya san karatun kurma.